mo pa ay dunia ng what's around sila bari masada mata dadama santa fi duk merai what's around as I akoma shemenene de baka so ama wanda akulu Kema wasu imba dadi kadaina aikatawa ai mutane ne kaman kai kuma shin menene da kake so ama wanda akullum kai baka so kai wa
Wani bai laifi amma kuma sai a kare